Malami kuma attajiri Khalifa Isiyaka Rabiu ya rasu yana da shekaru 93 a wani asibiti dake birnin London na kasar Burtaniya. Yanzu haka dai ƴan uwa da abokan arziki na ci gaba da tururuwa zuwa gidan marigayin dake wurin dutse kan titin Aminu Kano a nan birnin Kano domin yi wa juna ta'aziyya. Wazirin Kano Murabus Sheikh Nasir Muhammad Nasir na cikin sahiban Khalifa Isiyaka Rabiu.
Mun taso tare, mun yi karatu a wajen malam tare, mun rayu tare har zuwa yau. Allah ya karɓi ranka bayan sallan magariba. Allah ya gidansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya kyautana mu zuwa. Allah ya rusa mana khatimatu sa'adati da alfarwa annabi sallallahu alaihi wasallam. Malam tsaga alhamdulillah ya addace alqur'ani da kuma tsaya da shi har zuwa kuma daga Allah. Ya yi alqur'ani hidima, ya kyautata masa alqur'ani. Ya kuma ci gaba da girmama Al-Qur'ani. Kasancewar Malam Saga dan kasuwa mai ciniki da kowane fanni, mai mu'amala da kowane irin mutane, bai sa ya bar Al-Qur'aninsa ba, bai sa ya manta da Al-Qur'aninsa ba, bai sa ya daina karanta Al-Qur'aninsa ba, har ya shiga cikin rashin lafiya yana karanta yadda yake karantawa, yana saurayi haka yake karantawa, yana gwarzo haka yake karantawa, yana shehi ya zama tsoho haka yake karantawa a cikin rashin lafiya. To Allah tabaraka ta'ala sa Al-Qur'ani ya cece mu.
Shi kuwa alarama Malam Dauda Lokon Makera cewa yake
wannan rashi ne ga dukkanin mahaddacin Al-Qur'ani, ga dukkanin wanda yake wa Al-Qur'ani hidima, ga dukkanin wanda yake son mahaddata Al-Qur'ani, ga dukkanin wanda yake son ya koyi Al-Qur'ani, ga dukkanin wanda ya karanta Al-Qur'ani, ga dukkanin wanda yake son jininsa ya karanta Al-Qur'ani, ya iya karanta Al-Qur'ani, ya haddace Al-Qur'ani. Saboda haka wannan rashi ne a gare mu dukkanin mu gabaki daya. Kuma wawo ke kirami ne wanda to kafin a cike shi ba san wani irin lokacin da za a cike irin wannan ramin ba, domin mutumin da shekara 80 yana yi wa Al-Qur'ani hidima, to kaga maganar zancen a ce wai an cike ramin nan a rana ɗaya ko a kwana 80 ne mai mawuyaci. Illa mu ce dama shi dukkanin wanda Allah ya busa masa rai ina da lokaci abin ka'ida wanda idan lokacin sa yayi zai ansa kiran Allah. Saboda haka shi ma wannan shi ne abin da ya same shi, wanda Allah ya aiko da Al-Qur'anin kansa ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama, yau shi ma baya wannan filin, ya kuma tafi ya bar Al-Qur'ani, kuma an ci gaba da Al-Qur'ani. A soyayyo malam shi ma ya zo ya tafi, kuma za a ci gaba da Al-Qur'ani, za a dora a inda ya tsaya insha Allah ta'ala.
A cikin wata sanarwa da kwamishinan labarin Kano Comrade Muhammad Garba ya raba a daren jiya, gwamnatin jihar Kano ta bayyana rasuwar attajiri Khalifa Isiyaka Rabiu a matsayin babban gibi ga al'ummar musulmin duniya baki daya. Ana sa ran za a gudanar da jana'izar Khalifa Isiyaka Rabiu a nan birnin Kano bayan isowar gawar tasa daga birnin London na kasar Burtaniya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.